نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wajata tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya saki hada mu a karatun mu na littafi na aqida, littafi mai suna al-aqidatu tahawiyya, wanda wannan shine zama na uku a cikin wannan littafi, inda a zamanmu na ƙarshe muka tsaya akan maganar malam ta biyar wajen ke magana akan qadimun bil ibtida'in da'imun bil intihain. A karatunmu da ya gabata mun yi bayani akan cewa babu wani abu a sama ko ƙasa a cikin mutane ko aljannu ko su halittu wanda suka gagara Allah subhanahu wa ta'ala, wala ilaha ghairuhu, kuma babu wani ubangiji in ba Allah. Yau insha Allah za mu tashi akan qadimun bil ibtida'in da'imun bil intihain. Allah madaukakin sarki da dadde ne wanda bai da farko, haka nan da'imun bil intihain dawwamamme ne wanda ba shi da ƙarshe. Wannan yana daga cikin abin da yake wajibi ga dukkan musulmi ya kudirce a zuciyar shi cewa lalle Allah madaukakin sarki bai da farko kuma bai da ƙarshe, bal shi ne ma farkon, kamar yadda Allah yake cewa huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin, shi ne farko kuma shi ne ƙarshe kuma shi ne azzahir kuma shi ne albatin, kamar yadda bayanin su ma zai zo a gaba insha Allah ta'ala. To wannan magana ta malam da ya ce qadimun bil ibtida'in, kalma ta alqadim malamai sun yi magana a kanta, kalma ce idan aka fassara ta harfan ba ta daga cikin sufofi na Allah, idan aka faɗe ta haka qadim ba ta daga cikin sufofi na Allah wanda suka tabbata a cikin Qur'ani ko hadisi. Ita kuma aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a suna tabbatar ma da Allah abin da ya tabbatar ma kanshi ko abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma kanshi, babu ƙari, babu raji, babu kamantawa. Babu kamantawa na cewa irin kaza, Allah yana da siffa iri kaza, ba a yin haka. Yin haka yana iya kai mutum zuwa ga kafirci. Allah bai ya kama da kowa, ba ne kama kuma da Allah, wa huwa samiul basir, kuma shi ne mai gani. Ita wannan kalma ta alqadim malamai sun yi dogon bayani a kanta, ba ta daga cikin sufofi na Allah sai dai a ce alqadam, kada a ce alqadim. Kenan idan kana zana sunayen Allah kada ka ce daga cikin sunan Allah akwai alqadim, kada ka faɗa haka nan, saboda bai zo ba a cikin sunaye na Allah, bai tabbata ba. Dalilin haka malamai suka ce bai kamata ba kenan mu tabbatar da shi, sai dai sifa ce ta sunan Allah, amma ba sunan bane a karan kanshi al-qadim, sai dai sifa ce ta sunan Allah. Shine yake cewa Yusuf subhanahu bil qadam bi an bi ma'ana annahu yukhbiru anhu bidhalika, kamar yanda Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya yi bayani akan wannan sifa. Sai dai a ce sunan Allah al-qadam, kalma ta al-qadim sifa ce ta sifa ba sifa ce ba ta Allah. Zani bayani domin a fahimci haka. Yake cewa wannan lafazin bai zo ba daga cikin sunaye na Allah, dalili kuma babu a Qur'ani babu a Sunna, saboda kalma ta al-qadim a harshen Larabci idan aka ce wannan abin qadim ne, ana nufin tsohon abu wanda idan aka samu sabo kenan shi wannan sai a wasa yayin shi, a haka kalmar take in aka sake ta haka. Shi kuma ta'ala Allahu an yusa bi dhalika, Allah madaukakin sarki ya daukaka ya huce a siffanta shi da wannan sifa. Kenan harshe na Larabci ka abin take ne, kamar yadda Allah yake cewa hatta ada kal urzuni al-qadim, kenan al-qadim wanda za a samu sabo daga baya, idan aka ce kaza tsoho ne kenan tabbas za a samu sabo a bayan shi. Shi kuma Allah madaukakin sarki dadadde ne wanda babu wani bayan shi, dadadde ne hal abada, kamar kalma ce ta al-wujud, Allah akwai Allah, Allah saman mene, wannan kalma kaga ita ma sifa ce ta sifa ta Allah, cewa Allah saman mene, saboda baka ce babu Allah, tabbas akwai Allah. Amma kalma ta al-mawjud misali ita ce baka ce ba sunan Allah, baka ce ba sunan Allah al-mawjud, sai dai ma'anai ma'ana ce ta cewa lalle akwai Allah, to wannan muna ana bari a ce eh haka nan ne akwai Allah, to yarda da cewa akwai Allah yana daga cikin imani ne, yana daga cikin laruri ga musulmi ya yarda cewa akwai Allah, duk da cewa kafirai ba su yarda ba cewa akwai Allah, kuma hujjoji da yawa sun bayyana musu cewa lalle akwai Allah. Akwai waɗanda ba su yarda ba cewa akwai Allah, wanda ake cewa mulhidai, me mulhid al-ilhad shine wanda shi bai ma yarda ba akwai Allah, shi kuma mushriki shi mafi yawa sun yarda akwai Allah amma ba su yarda ba abota ne shi kadai, su in san samu ne a gama shi da wani abota musu tare, shine bambanci kenan tsakanin su. To sai hadisi ya zo daga Amr bin al-As, yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga masallaci yana cewa a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim, kaga anan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a yana cewa wa sultanihi al-qadim, da ikon shi da dadde min ash-shaytani ar-rajim. Anan sai malumai suka zo sharhin wannan hadisi, sai suka ce abinda ake nuni a wannan hadisi da aka ce sultanihi al-qadim, an ka kalma ta al-qadim, wannan an siffanta sultanikin ne, ikon ne aka siffanta, ba Allah bane aka siffanta, kenan shine bambanci. Kenan kai sai baka ce ba sunan Allah al-qadim, sai dai ka siffanta wata sifa shi da wannan suna. Allah madaukakin sarki mai halitta ne tun kafin ya fara halitta, al-khaliq ne, ba sai da ya fara yin halitta bane tukwana ya siffantu da kalma ta al-khaliq, ba sai da Allah ya halitti Adam ba tukwana ya zama mahalicci, ba sai da Allah ya halitti mala'ikai ba ya samu siffa ta mahalicci, a tun kafin ya halitta shi dama ya siffantu da siffa ta al-khaliq. Kenan dukkan siffofi na Allah siffofi ne azali abadi sarmadi, siffofi ne waɗanda da daddu ne wanda suna tare da Allah tun kafin ya fara aiwatar da wani abu wanda ake gani daga cikin ayyuka ne na Allah madaukakin sarki. Kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa wa yufarriqu bayna du'a'ihi wal ikhbar anhu fala yud'a illa bil asma'i husna. Kenan ana bambanta tsakanin sunayen Allah da kuma labari akan sunayen. Idan ana bada labari akan yanda sunayen suke, anan ne ake siffanta sunayen da wasu siffofi, domin mai saurare ya fahimci me ake so a faɗi akan wannan siffar. Amma wannan siffar ba siffar shi bace ta asali, siffar ta alƙadiri, kamar yanda malamai suka bayani. Yanzu kamar misali siffar ta al-mawjud, akwai wanda suka ringa samun matsala akan wannan siffar. Idan aka ce al-mawjud, Allah, akwai Allah, sai su ce to duk abin da aka ce akwai shi, ana nini kenan akwai wanda yayi wannan abu. Sai suke cewa to bai kamata ba a siffanta Allah da haka, a ce Allah saman mene. Idan aka ce saman mene kenan, sai su ce ana nini kenan wani ne samar da shi. Sai malamai suka ce musu a'a, wujudullah, samuwar Allah, ma'lumun min addini bid-darura, abu ne sananne a cikin addini, wajibi, laruri ne ka san haka. Wa huwa sifatul lillahi bi ijma'il muslimin, wannan siffa ce ta Allah ga ijma'i na musulmai baki daya. Fa yukhbaru bihi anhu wa yusafu bihi, ana bada labarin haka kuma ana siffanta shi da haka, cewa lalle Allah saman mene. Yace walakinahu laysa isman min asma'ihi al-husna, amma ba sunan shi bane daga cikin sunayen shi. Kamar yadda aka tambaye wani walimi mai suna Muhammad Khalil, Allah ya ji kanshi da rahama, yake cewa kalimatu mawjud, da aka tambaye shi akan kalimatu mawjud, yake cewa sai mai tambaye yake cewa alaysa kullu mawjudun la budda lahu min al-wajid, shin idan aka ce wannan abun akwai shi, ba yana nuna cewa ba akwai wanda yayi wannan abun, ba yana nuna cewa ba wannan abun akwai wanda ya samar da shi. Fa ajaba, sai yake bada amsa, sai yake cewa la yusadu hadha, ba haka ba ake ne, yusadu mawjudun ay huwa muttasifun bi sifatil wujud, ana nihin idan an ce Allah saman mene, ana nihin ya siffanta da siffa ta cewa akwai shi. Wannan kuma abu ne ba goye ba, abu ne sananne, cewa lalle Allah, akwai Allah, ga dukkan musulmi ya san haka. Sai yake cewa walaysa kullu mawjudun yahtaju ila wujud, ai ba kowane saman mai bane yake bukata wanda ya samar da shi. Yake cewa wallahu mawjud, kamar yanda Allah yake akwai shi, amma kuma babu wanda ya Allah. Allah shi ne yayi kowa, shi yayi komi, shi ne asali akan komi. Kamar yadda shekul Islam yake cewa Allah subhanahu wata'ala qadimun wajibul wujud rabbu kulli shay wa malikuhu wa huwa al-khaliq wa ma siwahu makhluq wala rayba anna Allah mawjudun qa'imun bi nafsihi, wannan babu shakka akan cewa lalle akwai Allah, lalle Allah saumi ne. Kina a takaice, wannan sifar ta al-qadim ba sunan Allah bane ba, sifa ce ta siffa ta Allah, cewa lalle Allah saman mene tun asali, bai da farko, barantana aizancin ƙarshe. Sai yake cewa da'imun bila intihain, Allah dawwaman mene ba shi da ƙarshe, Allah dawwaman mene ba shi da ƙarshe. Kamar yadda yake cewa antal muqaddim wa antal mu'akhir a cikin hadisi, antal muqaddim wa antal mu'akhir, kenan mu sani cewa laysa min asma'illahi al-husna al-qadim, shi ne dai a takaice wannan fakara, bai daga cikin sunayen Allah al-qadim, wa laysa min sifatihi, ba daga cikin sifofin shi, lakinna al-muqaddim min asma'illah, sai dai kalma ta al-muqaddim, wannan yana daga cikin sunaye na Allah madaukakin sarki. To wannan ma'anarsu guda da huwa al-awwal wal-akhir waz-zahir wal-batin, huwa al-awwal wal-akhir, shi ne farko kuma shi ne ƙarshe. Kamar yadda Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay, ya Allah kai ne farko, bayan ka babu wani, kafin ka babu wani, kai ne farkon, wa antal akhir fa laysa ba'daka shay, kuma kai ne ƙarshe, bayan ka babu wani. Allah madaukakin sarki, duk duniya komi da komi na halitta yana iya karewa amma banda Allah barukatun sarki kamar yadda Allah ke cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun Allah kenan shi ya halicci komai shin su halitta an halicce su ne am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin su ne suke halitta Allah mutsiki shi ya halitta kenan shi ne mai halitta ba shi za a halitta ba kamar yadda muke faɗi kullum a cikin suratul ikhlas qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد منا daga cikin itikadin mun sani komi iya da sababi da aka same shi Allah amma Allah madaukakin sarki ba shi da wannan kamar yanda dan adam yake da wannan sai mallan yake cewa qauluhu na yake cewa qauluhu la yafna wala yabit la yafna wala yabit wannan kalma tala yafna kamar yadda yazo a cikin suratul rahman yake cewa kullu man alaiha fan dukkan wanda yake saman duniyar nan zai kare to Allah madaukakin sarki baya kare baya kullu man alaiha fan duk wanda yake saman duniya zai kasance wutarin babu shi to shine ake ni da kullu man alaiha fan to Allah madaukakin sarki la yafna wala yabit duka ma'anarsu guda ne kenan Allah barkin sarki babu wani lokaci da za a samu da za a ce babu Allah kamar yanda kai ana iya samu wani lokaci a ce babu kai kamar yanda muke ganin ka halittu wata rana kaga an ce wani ya mutu babu shi ana ta an ci gaba kuma da al'amarin kenan yanzu baina to Allah madaukakin sarki baya kasancewa daga cikin siffar shi ya kasance wata rana babu shi kullun kenan akwai Allah mutum ne yake karewa kamar yadda yake cewa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah kadai yake kasancewa shi kadai ne yake dawama ban da wani kamar yadda a ran tashin kiyama Allah madaukakin sarki kowa zai mutu amma banda Allah sai ya ce limanil mulkul yawm lillahi alwahid alqahar yau mulki a hannun waye ga waye lillahi alwahid alqahar ga Allah ne shi kadai kuma mai iko akan komai yake cewa wala yakunu illa ma yurid Allah madaukakin sarki babu wani abu da zai faru sai abin da Allah yake so duk abin da ka gani ya faru a duniya ko lahira ko ina ne to Allah ya so abin haka ya faru inda bai so ba da bai faru ba wannan kuma ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa to kaun magana ta illa ma yurid sai wasu suke ganin bai kamata ba dan adam yana da irada kuma a ce Allah yana da irada me ake cewa irada irada shine mutun ya kasance yana da ikon yi abin da ya ga dama yanzu mutum in ya ga dama sai ya tashi in ya ga dama sai ya zauna in ya ga dama ya tafi in ya ga dama ya dawo in ya ga dama ya yi magana in ya ga dama ya shigo in ya ga dama ya bada in ya ga dama ya hana kaga wannan sifa ce wadda kowa sani mutum yana da wannan sifa to idan aka ce kuma shi ma Allah abin da yake so yake faruwa sai wasu ke ganin ai bai kamata ba wannan sifa ai ta yi kama da sifa ta mutane yanda mutane suke abin da suka ga dama suke yin abin da suke so kuma nan ma kuma an zo an ce shi ma Allah haka nan kamar an kamanta mutane da Allah a'a ai abin ba haka bane ba dole bane ba dan an yi kamantacce niya a suna ya kasance kuma an yi kamantacce niya wajen hakikanin abin kamar yanda kai ka yarda cewa kana da ido kuma ka san saburo ma na da ido amma idan ka ai ba irin da saburo bane ba ka yarda cewa kana ji amma jin ka ai ka san cewa dabba tana ji amma jin ba irin bane ba kana da kunne dabba tana da kunne ka san kunnen ka ba irin na kunnen dabba kamar kai da kanka in ka tsaya ka auna kanka da sauran halittu dan kun yi kamantacce niya da su a suna bayyanuwa kuma ka ce dole he iri iri ne zai kasance hakikanin abin ba irin bane Allah madaukakin sarki abin da yake so ke faruwa kuma ya gwada a cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كما يجيز وقت من سورة الأنعام كما يجيز الله كتوى والنبو نوحي كتوى أتوى القرآن مجرما ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم كاغا أنما أنت بتر دا إن الله ياسو أنت بتر ما دا الله والنصفة أتكين سورة البقرة ولكن الله يفعل ما يريد هكذا ياسو أتكين سورة الحج إن الله يفعل ما يريد هكذا إن الله يفعل ما يشاء وكاغا أنت بتر ما دا الله تيوى أبن دي سويكي باروها to irin wannan so na abu ya faru ba iri ɗaya bane na mutane yanda suke tasarrufi akan abubuwan su to anan wata mas'ala ta taso inna allaha wa in kana yuridu tunda daga cikin wasu firkoki al-mu'tazila suke ganin cewa idan mutum ya aikata sabo Allah bai ga dama bai aikata wannan sabo saboda Allah bai san sabo suke cewa in mutun ya aikata lai dai aiki na kirki to wannan Allah ya so ya aikata saboda Allah ya so yana so aikata wannan amma idan mutun ya aikata sabo sai suke cewa ai Allah ba Allah bai so ya aikata shine ga dama aikata kan shi idan aka gudu haka aka saki magana haka ta tafi ana nihin kenan akwai abinda yake ma Allah ya shafe cikin ikon shi kenan akwai abinda mutum zai ga dama yi ba tare da Allah ya sani ba tare da Allah ya shine ga dama ta shi Allah bai ya so a mai sabo Allah yana so a mai ayi aiki da kirki wannan daga cikin umarnin shi kenan daga cikin shari'a shi kenan amma daga cikin aiki na bawa bawa tun kahin a halicce shi Allah ya san in ya halicce shi ga abin da zai aikata in ya zo duniya daga farko har ƙarshe har ya koma ga Allah wannan shine cikakken mulki na Allah ba irin nawa bane ba na in ina so mutum yayi kaza in ya aikata ba ni bane ban so ba kuma ba ni na sa shi ba Allah inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bayya ubirni mutun ya aikata al fahsha amma ka sani lokacin da zaka aikata ta ka sani cewa Allah ya san zaka yi kuma da ikon Allah ne kai inda ya ga dama ba kai ba amma da yayi ma umarni yace kar kai sai baka kuma irada me irada sai baka zabi فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر wanda yake da ma yi imani wanda yake da ma kawurce kai dai ka zabi ka kawurce amma ka sani ba ka huta ba daga cikin ikon Allah ko shine ake so a gane akan wannan masala kada mutun ya rinka tsammanin cewa akwai wani abu da zai iya yi wanda Allah bai sani ba ko Allah bai so ba a'a amma shari'a ta Allah gane take kaza halak kaza har kai ka zabi kaza inna hadainahu sabila imma shakiran imma shakiran wa imma an shiryar da shi shiriya ga hanya to he kasance imma shakiran wa imma gafura kasance mai godiya ne ko ya kasance mai kafurcewa ne kenan a takaice wala yakunu illa ma yurid Allah madaukakin sarki babu abin da yake waruwa sai abin da yake so kamar yadda yake cewa yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim haka nan yana cewa wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridul ladina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahli al-bayti wa liyutahhirakum tathira kaga duka wannan abin da yake tabbatar ga irada ta duk abin da zai faru sai Allah ya so anan ya da kyau mummuni ya yi imani ya kudurta a zuciyar shi cewa duk wani abu Allah ne yake yin shi duk wani abu da zai nema Allah ne yake badawa, duk wani abu da bai samu ba Allah ne bai bashi. Mutum yana iya zama sababi na ka samu abu, mutum yana iya zama sababi na ka ki samun abu, amma ba shi bane hakikanin wanda ya baka, ko ba shi bane hakikanin wanda ya halaka. Allah yake yi, inna Allah yaf'alu ma yurid. Haka ne yake cewa la tablighuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. La tablighuhu al-awham. Me yake ce ma al-awham? Al-awham shine zato ko tunani. To Allah madaukakin sarki, tunaninka da tsammahaninka da zatanka da kirdadanka bayya iya gano ya Allah yake. La tudrikuhu al-absar wa huwa al-basir. Allah madaukakin sarki, babu wani abu, babu wanda ya taba ganin Allah dama bare san ya yake. Hatta annabi Musa da ya nema ya ga Allah madaukakin sarki, Allah ce mai lantara ne, walakin zur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tara. Amma ka kalli wannan dutsen, idan ya zauna a inda yake to ka gani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya hasken shi ya bayyana kadan ga dutsen, sai gaba ki dutsen ya narke. Fa kharra Musa sa'ida, ana annabi Musa ya wadi suma. Annabi Musa ya nema ga Allah, Allah ya ce lantara ne. To wannan kalma ta lantara ne ana nan anan duniya. Anan duniya babu wani ido da zai ga Allah madaukakin sarki, babu, ba a ganshi ba a da, kuma hallau har a koma zuwa ga Allah ba a ganshi ba. Amma a ranar kiyama mummunan ƴan aljanna za su ga Allah madaukakin sarki. Allah zai tambaye ƴan aljanna, shin kuna buƙatar ƙari akan abin da aka ba ku? Sai mu ce babu wani abu da ya huta abin da aka ba mu. Ai kowa na so shiga aljanna, ba ma huta kanmu ba a ciki. Sai ɗan aljanna sai ce, ya Allah, duk abin da ya kamata na jin daɗi babu abin da aka rage mana. Sai Allah ya ce musu akwai ƙari. Sai to menene ƙarin? Suna ana tattauna menene ƙarin. Sai Allah madaukakin sarki sai bayyana, sai su gane shi kamar yadda in ka daga ido kake ganin mata, haka za mu ga Allah. Sai Allah ya bayyana, sai ya kasance jin daɗin da ƴan aljanna za su idan sun ga Allah ya yi duk abin da aka ba mu a aljanna. Ya yi komai jin daɗi. Yau ga kai ga Allah shi ne a cikin suratul Najm da Allah yake cewa lilladina ahsanul husna, sai ce wa ziyada, waɗanda suka kyautata suka yi aiki nagari za a kyautata musu kuma a ƙara musu. Kyautata ta farko ita ce aljanna, kuma ƙarin da za a musu shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan tunani dai a nan duniya mutum bayya iya tunano ya Allah yake. Wala tudrikuhu al-afham, kuma ka ce ka yi karatu, ka yi ilimi, ka yi nazari, ka gano ya Allah yake. Amma za mu san girman Allah, za mu san ikon Allah ta hanyar siffofin shi da ya bamu, ta hanyar siffofin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu. Amma hakikanin ya Allah yake shi kadai ya san kanshi, shi kadai ya san kanshi. Shi ne yake cewa wala yuhiduna bihi ilma, wala yuhiduna bihi ilma, babu wani ilimi da zai iya gano ga yadda Allah yake, babu. Shi ne ma da yake bayani anan, idan ka ce fahimtu shay, na gane kaza, to kamar ka ce alimtu, kamar ka ce ka san abin, to kaga sanin Allah. Idan ka ce ka san Allah kenan kana nihin ka gan shi, kamar yadda ka san dan uwanka shi kuma bayyanuwa ganin Allah wannan sai a ranar kiyama kamar yadda ke to a cikin suratul baqara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim yake cewa huwa Allah la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim wa innan ayyin da wasu na cikin alqur'ani mai girma suna gaya maka ga yadda siffa ta Allah take amma wannan bai nihin dan ka san wa'annan sufofin ya kasance ka san hakikanin yanda Allah yake amma ga sanan sun ba mu kaga a cikin suratul ikhlas qul huwallahu ahad shi ne Allahu samad shi kadai ake nihin da bukata ta biya shi kadai yake ba mutum abin da yake nema lam yalid wa lam yulad bi aywa ba yahshi wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba bai da wani wanda yake taimaka mishi a cikin tayyin mulkin shi kaga wannan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum Allah shi kadai ne bayya rayayye ne kuma alhayyu alqayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm wanda jannati ko barci bayya daukan shi shi yake da lahu ma fis samawati wa ma fil ard sama da kasa da abin da yake cikin su duka nashi ne ba mai ceto in ba shi ba kaga duka wannan Allah ya baka labarin ya yake amma wannan bai nuna cewa ka san Allah madaukakin sarki huwallahu alladhi la ilaha illa hu almaliku alquddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون كاغو ديكو wannan sufofi ne Allah ya bada yanda yake kaga yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa sai ce al-malik mai mulki yanzu dan an ka siffanta wani kace yana da mulki kaga suna ne yazo iri ɗaya amma ba mulkin ba iri ɗaya bane Allah madaukakin sarki ya gaya ma wani bawan shi irin wannan suna a cikin alqur'ani inda yake cewa wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu li nafsi wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin thimanin ya'kuluhunna kaga al-malik Allah yace kaga wannan bayin ne cewa wannan al-malik din kasancewa shi mai mulki yana da mulki irin na Allah subhanahu wa ta'ala haka nan Allah madaukakin sarki yace shi al-mu'min ne المؤمن صفة تتعلق المؤمن كما يا صفة انت وانت تتكلم بايش تكلمة المؤمن انت كتوا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه كاك اي سونا نئلي دي اما حقيقة نسونا اي با ايدي باني حكا نقال الله مرمي سركي يا صفة تكتد العزيز حكا نقوم يا كراي وانت تتكلم بايش تسونا العزيز اتكلم القرآن مي جنوا انت كتوا وقالت امرأة العزيز kage al-imra'atul aziz matar sarki aka ce mi al-aziz kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ma suna kanshi suna al-aziz yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi al-malik al-quddus salamul mu'min azizul jabbar to kage ni akwai abin da yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi al-malik al-quddus azizul hakim kage Allah madaukakin sarki ya sanya ma kanshi suna da al-aziz wannan kuma bai nuna cewa dan ya sanya ma wani bawan suna al-aziz ya kasance ma'anar sunan iri ɗaya ne muke so mu bayyana anan dan suna ya zo ɗaya bai nuna cewa ma'anar iri ɗaya ce haka nan maliki cewa wala yushbihu al-anam kuma dukkanin bayi al-anam ana nufin bayi babu wani wanda yake kama da Allah kamar yadda Allah yake cewa wal arda wada'aha lil anam an sanya Allah ai an sanya kasa wal arda wada'aha lil anam an sanya kasa ga al anam al anam wasu malamai suka ce ana ne annas mutane kenan an sanya kasa ga mutane wasu kuma suka ce dukkanin abin da ya shahi halitta wasu kuma suka ce mutum da aljanna an sanya kasa ga mutum da aljanna to al'anam kenan mutun da aljani la yushbihu al'anam Allah madaukakin sarki babu wani daga cikin bayi wanda yake kama da Allah madaukakin sarki kaga anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa cikin alqur'ani laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da Allah kaga wannan Allah ya kore ma kansa dukkan kamantacce niya ta zati ko ta sifa ta zati ko ta sifa babu wani wanda yake kama da Allah shi yasa Imam Malik yake cewa da aka tambaye shi akan istiwa'i na Allah kaifa stawa yaya Allah da ake cewa thumma stawa 'alal arsh Allah ya daidaita a sama al'arsh sai wani ya zo ya tambaya wai yaya Allah ya daidaita a sama al'arsh idan aka ce istawa shi sai fahimci kalmai yanda kalmar take a harshen larabci idan aka ce ka daidaita a saman kujera kenan kana zaune a samanta sai aka ce kuma Allah istawa al'arsh Allah ya daidaita a sama al'arsh sai tsammanin irin yanda mutum zai daidaita a saman kujera haka Allah madaukakin sarki zai daidaita a sama al'arsh sai Imam Malik ya ce mai al'amarin ba haka bane al-istiwa'u ma'lum mu dai mun san in aka ce istiwa ana nihin daidaita wannan mun sani amma wal kaifu majhul amma yanda ya daidaita shi wannan babu wanda ya sani wal imanu bihi wajib kai imani da cewa Allah ya daidaita tunda shi ya wadi da kanshi cewa ya daidaita a sama al'arshi wannan wajibi ne was'alu anhu bid'a kuma tambaya ma kan irin wannan yace bid'a ce waye aike ka tare da tambaya ya Allah yake kaza waye aike ka tare da tambaya Allah yake shi ya Allah yake gani waye aike ka tambaye wannan tambaye babu wanda ya saka bid'a ne kai wannan tambaye ka ce ya Allah yake ji ya Allah yake gani bid'a bid'a ne ka tambaya kaza yake na sifa Allah bid'a ne ba ai kawai imani zaka yi Allah tabbatar ma kanshi kawai shikenan fuwan sai ka tsaya ka tsaya inda aka tsida ka babu kari babu rake kaga anan da yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da Allah sai yace kuma huwas sami'ul basir kuma Allah mai ji ne kuma hallo mai gani ne kaga anan ya kore kuma nan ya tabbatar maka cewa lalle yana da sifa ta ji yana da sifa ta gani amma kuma ba irin ta dan adam ba irin ta dan adam Allah ya waja cikin Qur'ani inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin inna Allah yuhibbu al-muhsinin kaga Allah yace yana son masu tuba yana son masu tsarki yana son masu kyautatawa kai ma in aka tambaye kana son abu kaza an kana son yake ce eh ina son shi irin son da kake ma abu shine irin son da yake Allah yake ma abu ba irin ki bane wa ghadiba Allahu alaihim da Allah yace Allah ya hushi da su kai ma kana yin hushi kan wani abu irin hushin da kake haka Allah yake ba irin ki bane kenan ko dan a kowace sifa ta Allah kowace idan ka ji an ce Allah yana da sifa ta kaza to bari kallon kanka tukun ka kalli ya ka tuna ya Allah yake a idan ka kalli kanka a lokacin nan ne kenan ka nema ka kamanta Allah da kanka da kaji an ce Allah yana ji kada ka tuna irin jin da kake yi daga ka tuna irin jin da kake yi to ka so ka kamanta Allah da kanka kenan ba a tuna kai ba a tuna wani ba a tuna wata halitta daga kaji sifa ta Allah kawai imani zaka yi imani zaka yi ka ce eh Allah yana da kaza ka tabbatar shikenan kai shiru ka kama kanka Malik ya cewa man shabbaha Allahu bi shay'in min khalqihi faqad kafara dukkan wanda ya kamanta Allah da wani abu daga cikin halittun shi to wannan ya kafirta da ka kamanta Allah da wani daga cikin bayin shi to ka kafirta wa man ankara ma wasafa Allahu bihi nafsa faqad kafara kuma dukkan wanda ya kore ma Allah wata sifa da sifar ta kanshi shi ma wannan hakika shi ma ya kafirta yace walaysa fi ma wasafa Allahu bihi nafsa wala rasuluhu tashabbuh yace babu wani abu wanda Allah ya siffanta kanshi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi ke da kai kamantacce niya da irin na baki babu kenan imani anan da zabi da wannan magana da malamin ya kawo shine mai imani cewa lalle Allah madaukakin sarki babu wani abu a duk duniya ko lahira babu wani abu wanda yake kama da Allah madaukakin sarki shine ke cewa ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين سيتي أبسنني أكم وند مسألة دعوجا من يمن يمال ما يسنن أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفة إذن سكتي باب أبن ديك كمال الله بسنا نين سنكوري ما الله ونصفه بسنا نين هكذا إذن مسألة kasan akwai wasu firkoki kamar wasu wanda suka zo da wasu abubuwa suka bata akida ta gaskiya wanda ta zo daga Allah da manzon shi idan ka ce Allah yana da siffa ta kaza yana da siffa ta ji ko yana da siffa ta gani ko yana da siffa ta so ko ta ki sai su ce ai wannan siffa idan ka kawai kai sai ka ce Allah yana da siffa ta ji ko ta gani ai kamar ka siffanta ta Allah da bayan kamar ka kamanta Allah da bayan shi ne tunda bayan shi ma suna ji suna gani suna so suna idan malamai sun zo fasaran nan ga abin da suke ne idan suka ce Allah bai kama da komi ba suna nin sun kore mishi siffa bane a'a sun kore mai kamantacce niya ne da wani ko da wani abu kuma sun tabbatar mai da abin da ya tabbatar ma kanshi shikenan sai suka tsaya a haka kamar yanda Imam Abu Hanifa yake cewa annahu ta'ala ya'lam Allah mukutun sarki ya san abin da ya huce ya san abin da zai zo ya san abin da yake faruwa kuma ya san in zai faru ya zai faru ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma kana idza kana kafi kun Allah ya san wannan to in Allah ya ce inna Allah ya'lam ghaiba samawati wal ardi aya cikin Qur'ani Allah su jewa yana faɗi wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga abin da yake cikin zukata inna Allah ya'lamu ghaibal Allah ya san abin da yake cikin sama da ƙasa dama shi halitta kanshi yanzu dan an ce wannan shi ma wane ya'lamu kaza wane ya san kaza da kaza sai kasance ilimin wannan irin ilimin Allah ne ba ɗaya ba ka gani daga kajin waka sun ba ilimi amma Allah ya tabbatar ma da kanshi ilimi kamar ka tabbatar mai amma ba irin na bayi bane ba Allah yana gani ba irin ganin ka bane yake Allah yana ji ba irin jin ka bane yake laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiu basir Allah madaukakin sarki babu abin da yake kama da shi wa huwa samiu basir kuma yana ji yana gani sai ma ne yake cewa hayyun la yamut yace qayyumun la yana Allah madaukakin sarki hayyun la yamut rayiye bayi suke mutuwa Allah baya mutuwa mutuwar kanta Allah ne halicce ta Allah rayiye ya tabbatar ma da kanshi haka Allahu la ilaha illa huwa sai yace al hayyu al qayyum وعنت الوجوه للحي سيتي القيوم كما يجيزو اتكين سوطة آل عمران كما يجيزو ألف لام ميم سيتي الله لا إله إلا هو سيتي الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده حتى نزل سوطة غافرة كيتي وهو الحي لا إله إلا هو ألا رأيهن مباب وني abun bautawa da gaskiya sai shi kaga Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da wannan sifa sai mu tabbatar mishi da ita cewa shi rayayye ne la ya mutu kun bi mutuwa bayan shi ne suke mutuwa ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita kanta mutuwa za a kawo da ranar tashin kiyama a yanka ta za a kata da sifa ta wata dabba sai a zo a yanka ta a ce shikenan babu mutuwa har abada wanda yake aljanna ba shi ba mutuwa, ita dama mutuwai Allah ne ya halice ta, kuma ya sanya ta tsakanin bayin shi, ya sanya ta tsakanin bayin. A cikin suratul mulk aliyya an ya faɗa tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, yace alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, alladhi khalaqa wanci ne Allah wanda ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan ya gwada ku ya gani wane ne zai kyautata wajen aiki. Allah duka bayan shi ne mu, ya halicci bayan shi kuma dan ya gwada sai ya gani wane ne zai bauta mishi yayi abin da yasa aka halicce shi. Allah ke cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah bai halicci mutum da aljani ba sai dan ya bauta mishi. To wannan bautar kai ko ba kai ba, to Allah rayayye ne, Allah bayya mutuwa, kuma yake cewa qayyumun la yanam, kuma Allah madaukakin sarki tsayayye ne baya barci, dan adam ne yake barci. Ya tabbatar ma da kanshi wannan sifa, yake cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allah madaukakin sarki babu gangadi kuma babu barci, dan adam ne dole yana so bai so yayi barci, in yayi sarki yayi kwanaki bai yi barci ba to akwai matsala, dole yana so bai so barci zai zo yayi tsaye yace sai an yi wa. Kuma wani ikon Allah a cikin barci akwai hikima mai yawa, idan aka ce a bincika menene barci, yanzu kaga misali idan aka bincika meye mutuwa, menene yunwa, jin yunwa shine kawai cikin ka yana buƙatar abinci, organism ɗinka yana buƙatar kaza, yana buƙatar kaza, to shi kuma barci kamar menene shi, wani abu ne kawai Allah kaɗai san kayan shi. Shi yasa ake cewa barci ƙanan mutuwa, yanda ba ka san baya mutuwa take haka shi ma barci haka yake. Kamar yadda Allah yake cewa Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, Allah ya sanya ma barci sunan mutuwa. Ana mutum ya kwanta kamar ya mutu, amma kuma gashi yana lumfashi, amma ko me sanba me ake, kamar yadda ashabul kafi kaga su ma wani kanan mutuwa ne su ne shekara da shekaru sau kwanta daga barci kawai shi ke ita suke shekara ɗari ruwa suna kwanci siyekul suna kwanci. To Allah madaukakin sarki rayayye ne baya mutuwa, ɗan adam shi ne yake mutuwa. Malik ke cewa to ana akwai ta fa'ida da ya kamata mu samu kafin mu wuce. Mu sani cewa waɗannan sunayen guda biyu Al-Hayyu Al-Qayyum an ambace su a cikin Al-Qur'ani mai girma a wurare guda uku. Wuri na farko an ambace su a cikin suratul Baqara, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Na biyu cikin Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Na uku cikin Taha, Allah yake cewa wa'anatil wujuhu lil hayy al qayyum. To wa'annan sunaye al hayy al qayyum sune ake cewa ismullahi al azam, ismullahi al azam sune ismul azim da ake faɗi. To wannan sune Allah al hayy al qayyum sun zo a cikin ruwayoyi daban-daban. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar haka, kuma a cikin addu'o'i daban-daban sun zo, kamar yadda yake cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wannan malamai suna cewa akwai sirri da yawa ga wannan addu'a, dukkan wanda yake cikin wani al'amurra waɗanda suka ɗan takule mishi ya ringa yawan ambaton Allah da waɗannan sunaye, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sha'ani kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Ko irin al'amari na duniya ka ringa yawan karanta wannan addu'a insha Allah ta'ala Allah zai kawo maka sauki akan abin da kake ciki. Na sai malai yake cewa khaliqul bila haja, Allah madaukakin sarki mahalicci ne ba tare da bukata ga su halittar tashi ba, ba ya halicce mu bane ba dan yana bukata a wajen mu. A cikin ruwaya ingantacciya Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi kudisi, Allah madaukakin sarki yana cewa inda a ce law anna awwalukum awwalakum wa akhirakum, da dukkan mutanen duniya daga farko har zuwa ƙarshe, tun na fari har zuwa mutum na ƙarshe, kowa a ce annabi ne wajen tsoron Allah, kowa annabi ne wajen tsoron Allah, wannan bautar da aka ma Allah bata ƙara ne a cikin mulkin shi komai. Inda a ce mutanen duniya daga fari daga na fari har na ƙarshe, kowa a ce misali kamar Fir'auni ke, ai shi ne da kawurcin shi ya kai kawurci sai ya ce wa ana rabbukumul a'la, ko ya ce ni ne ma ubangijin baki ɗaya, yake cewa to inda a ce kowa mutumin banza ne kamar Fir'auni zai rage a cikin mulkin Allah komai. Haka nan kuma ya ce mutanen duniya daga nan fara har zuwa na ƙarshe, kowa ya roki Allah abin da yake bukata a duniya, Allah ya bashi duk abin da kake so ka zana. Akwai wanda tana yawa an yi wata yana zane, komi ka zana duk abin da kake so ka waje, Allah ya baka. Daga cikin abin da ke dauko wajen Allah baka dauki komi ba, kamar a sanya zare cikin teku a hudu me ta dauka, in Allah ba kowa abin da yake so, don haka Allah Allah ne, shi kadai san, shi kadai san kanshi, kuma shi kadai san me ke da kai a tare da shi. Don haka Allah madaukakin sarki ya halicci bayan shi ba tare da bukatar su, ba dan yana bukatar su me wani abu ba, kamar yadda yake cikin suratul Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mini, sai yace ma uridu minhum min rizqin, ba wani abu nake so a wurin su ba na arziki, wa ma uridu minhum an yud'imun inna Allah huwa ar-razzaq zul quwwatil matin, Allah madaukakin sarki shi ne mai arzikawa, amma a wurin bayi ban ya bukata komai a wurin su. Allah yake cewa ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, ya ku mutane ku saurara ba wanda suke imani kai aka kira ba, dan ka gane cewa da duniya ake kaf. Ya ayyuhan nas, ya ku mutane, antumul fuqara'u ila Allah, ku kinnan fakirai ne a wajen Allah, masu bukata ne a wajen Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, ya Allah kuma shi kadai ne mulki. Haka ne yake cewa wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara, a cikin suratul Muhammad yake cewa ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhal nafsi, yace wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Wannan aya tana da cike da abubuwa, yace ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, ga kunan ku ne ake kira ku zo ku bayar saboda Allah, ku bayar ku taimaka ma addinin Allah, saboda addinin Allah dole sai an kama mashi zai tafi a nan duniya, sai ka zo ka sai ka kama da ƙarfinka, sai ka kama da dukiyarka, duka ana buƙatar wannan domin addinin Allah ya ci gaba. Sai Allah yake cewa ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, sai yace amma kuma faminkum man yabkhal, amma a cikin ku akwai da suke rowa suke kin taimakawa, to ku sani faman yabkhal, wanda ya rowa wannan fa inna ma yabkhalu an nafsi, kan shi ne ma rowa ba kuma ba, in ka bada ba Allah ka ba, in ka bada ba ka bashi bane dan ya bukata da wannan, dan yana bukatar wannan abin ya amfani da wannan abin, a'a tabbas in ka bada saboda Allah, Allah zai baka ladan wannan abu da kai saboda Allah ta. amma ba ka bayar bane dan Allah fa'idanta da wannan abu shine ake ne wa man yabkhal fa inma yabkhalu an nafsi wanda ya ruwa ya ma kan shuruwa yace wa inta da wannan idan kuka juya baya kuka yi yastabdil qauman ghayrakum Allah zai kawo wasu wanda ba ku ba thumma la yakunu amsalukum kun ba sa zama kamar ku ba idan kun ki kun ki kamawa kun ki taimakawa to Allah zai kawo wanda za su yi kun ba sa zama kamar ku ba thumma la yakunu amsalukum kamar yadda yake cewa cikin wata aya akan akama akan ayi kira zuwa ga addinin Allah inda Allah yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin idan kun ki fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna idan kun ki yin da'awa saboda Allah idan kun ki kama jiki ku yi kira zuwa ga addinin Allah ku sanar da wanda bai sani ba bangaren malamai wanda yake da abin da zai iya taimakawa ya taimaka ya kama abin ya tahi kowane bangare wanda yake da ƙarfi ya sa ƙarfin shi yayi wannan uku ne an same su a cikin addini sai an samu wanda zai kasance karanta da addinin saboda addinin ba an shi dole sai da ilimi sai an samu wanda zai sa dukiyar shi saboda addinin dole sai da dukiya sai an samu wanda zai sa ƙarfin shi saboda addinin dole sai wanda zai zo tsaye wanda zai sa ƙarfi to duka wannan bangarori guda uku yake cewa idan kun ki fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin ba ho kawai kun ki bane shikenan bai ba a yi ko kuma abin lalace sai Allah zai kawo su idan mun ki zawa mu karatu Allah zai kawo wanda zai yi idan ka ki badawa Allah zai kawo wanda zai bada idan ka ki kama da karinka Allah zai kawo wanda zai saboda addini ba na kowa bane na Allah yace fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbuna suna san Allah kuma Allah na san su to Allah madaukakin sarki kai kake bukata a wajen shi shi bayya bukata a wajen ka sai yake cewa razikum bila mu'na Allah madaukakin sarki me arzutawa ne bila mu'na ba tare da jiran wani abu a ritur ba tare da jiran wani abu da zai komo ba idan ya arsar da kai kenan wannan magana tana nuna ne Allah shi yake arzutawa Allah shi yake badawa lahiya ce arzikin lahiya ne Allah baka Allah shi yake badata arziki na dukiya ne arziki Allah yake bada arziki arziki ne na iyali Allah yake bada arziki Allah shi yake badawa kuma ba tare da jiran wani abu da zai zo a ritur ba aya da muka karanta a cikin sallah Allah yake cewa rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah na arzikar da wanda ga dama ba tare da hisabi ba tare da hawa in Allah ya tashi arzuta ka ba irin mutum bane ya ringa cewa bari in bashi kaza ta ishe shi aka a bashi kaza a shi Allah yana arsar da kai ne kai da isa Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha shi yasa ai wasu wannan suka ce akwai sirri a cikin ta ya latif latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha Allah shi yake arzutawa wanda ya ga dama kuma yake arzutawa kenan anan kenan a wannan fakara ma dan yana mana bayani akan cewa Allah yayi halitta ba dan yana buƙatar halitta ba ta bashi ko ta taimaka mashi a Allah ya yi halitta ne dan tabota wa Allah Allah shi kuma yake arzutawa kuma yana arzutawa ne ba tare da neman wani abu ba ga waɗanda aka arzuta su yace kuma mumitun bila makhafa ba'itun bila mashaqqa Allah madaukakin sarki anan malai na magana akan Allah shi ne ke kashewa Allah shi ne ke kashewa kuma ba'ifin bila mashaqqa idan zai kashe baya tsoro ka a kashewa ne ka a je wane ne kaza a Allah duk wanda ga dama kashe yake kuma kowa ma ya mutu sai yake cewa ba'itun bila mashaqqa kuma zai tayar wajen tayarwa kuma babu wata mashaqqa babu wata wahala wajen tayar da mutane za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna wanda suka kafirce suke inda suke mamaki wai shin za a tayar da mutane qul bala wa rabbi Allah yace kai rantsuwa tabbas na rantsi da Allah latub'athunna za a tayar da kuma la tunabbu'unna bima amirtum kuma za a sanar da ku za a ba ku labarin akan abin da kuka aikata wannan babu shakka a kai za a mutu kuma za a tashi kamar yadda yake suka wuri abin yake ba su mamaki suke cewa a idza mitna wa kunna turaban wa izaban a inna lam nufun yanzu in mutu mun mutu mun zama kashi mun zama kasa kuma a ce za a tayar da mu awa aba'unal awwalun yaya to kakannin kakannin wancan da suka mutu wanda in mun je makwantai in mun tona in aka ce ma an binne mutum anan zaka yi mamaki in ka je ka tambaye masu gadin makwantai za su gaya maka mutanen da ake dora inda dai ba a yi ba gini ko wani abu wanda ake binnewa haka ba a yi gini ba a sama ko ba a sa wata abu da zai sa wurin ya zamana wajen mutum biyar biyar ne ake wajen mutum a sama mutum biyar ne ake dora mutane ko sama da haka an binne wurin ya zama ƙasa ka zama mutum ne ya zama ƙasa ya zama ba komai ba a wurin Allah an zo an sake binne a wurin shi ma ya zama ƙasa zama ba komai ba an sake binne na saman biyar biyar ne ake dora haka mutane suke komawa kuma Allah madaukakin sarki ya tare da su saboda dama asalin ka nan ne minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarakan ukhra Allah ce da ita muka halicce ku cikin ta zamu maida ku kuma daga ciki zamu fito ku wani karo na gaba dama asalin mutum kasan ne kasa ce ta kamata ya kuwata idan mutum ya mutu ruhin shi Allah zai kai shi inda yake alamul arwah jikin shi kuma ya gamu da al'uwashi dama kasa ce asalin rai kuma ita kuma dama in ma shakiran wa in ma kafura ce in dan aljanna ne a dauki ran akai gidan aljanna in dan wuta ne ya kasance a gidan haka ne idan mutum ya mutu haka abin yake tafiya malam yake mana bayani anan bayani dan kadan yake cewa yu'ta bil mauti yawmal qiyama ala surati kabash za a zo da mutuwa ran tashin kiyama akan asura ta wani rago kamar yadda muka yi ishara a baya idan an zo da ita a gaban kowa fayudbah bainar jannati wan nar sai a zo a kwantar da wannan ragon tsakanin wuta da aljanna sai a yanka shi shikenan an aljanna kudawama a ciki ɗan wuta kuma wanda ya yi shirka ga Allah shi ma ya dawoma a ciki wanda ya mutu yana shirka wanda kuma ya aikata zunubai amma musulmi ne bai shirka ba sai kasance ya ne an sa shi gidan wuta bayan shekara ɗaya bayan shekara ɗari bayan shekara dubu bayan dubu goma bayan dubu ɗari bayan miliyan guda abadiyyan ne azaliyyan ne hal abada ne ana nan kenan shekarun baka iya girdike su babu wanda ya sani sai Allah to wannan kasan da zaka yi baka san ba shekaran da zaka yi a kasan tana shekara 100 zaka yi a wuta kai zumunci ɗaya ma kai da wuta a kalkashin kalkashin kawaka ai tashi hankali ka ta ka garwashi kai minti ɗaya to baka san ba kwanakin da zaka yi kuma wutar duniya wannan akan ta lahira kashi ɗaya ne daga cikin 70 na lahira kuma a ce ma abin tun kan tun ba yau ba an kama ana hura ta kuma tana nan tana ci jira take kawai aje a sa mata ta koma ja ta koma hwara ta koma kowane kala talman ke ta huru ta kama da kyau kawai jira take wutar he ta ringa rarima ita kawai Allah Allah take an halicce ta an sa mata shauki da ta cinye kawuri ita in ta ga kawuri kamar ta ga nama mai jinin ma in ya ga abinci haka take rarima hakanan zai an tambaye ta ba halim talati Allah zai tambaye wuta halim talati shin kin cika babu wuri in ta bude baki ta ce halim mazi akwai kari ne a karo ita a shirye take talaku to wannan shine sifa ta Allah Allah madaukakin sarki shi yake kashewa ba tare da tsoron wa zai kashe Allah shi yake tarwa ba tare da shan wahala ba idan zai tarwa kenan wannan yana nuna maka aikin Allah na Allah ne ba irin na dan adam bane ba ba irin na mutum bane ba irin na wata halitta bane ba ina ga anan zamu dakata abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Amen.